shi wannan Muhammadu Jafarin shi ya yawaitawa yasa yi masa lakabi da gundau shi Ibn Jarir ne masa lakabi da gundau ma'anar gundau mai yawan rigima dan rigima wato an ce shi wannan Muhammadu bin Ja'far din na farko mai lakabi da gundau ya wafi hijira ta 194 ko 193 sai kuma Abu Hussein al-Razi shi ma Muhammadu bin Ja'far ne kuma ne masa lakabi da gundau wanda shi malamin sa Abu Nu'aym ne sa hakim akwai kuma Abu Bakar wato wanda yake ruwa daga Abu Hatim na uku shine Abu Bakar al-Baghdadi wanda shine malamin sa Abu Nu'aym da hakim sai kuma na hudun Abu Dayyib al-Baghdadi yana daga malaman Darukudi ne biyar Abu Bakar al-Ghalib al-Baghdadi da shida Abu Bakar al-Najja dukkan waɗannan kowanne a cikin su sunan su Muhammad ibn Ja'far kuma ne masa lakabi da gundau to akwai kuma ratu fatacce lakabi ne na wani babban malami wanda shi mai kawo ake kwasa lakabi da fatacce a hanyar mata ne ya fata shi ke nan sai aka ringa ya fata a fatacce da zai zama su lakabin ya ne shi amma malami ne babba ba abin da ya haɗa shi da hanyar fata in ba don wannan fatan da ya a hanyar maka ba to akwai wanda ake lakabi da Raifu Rarrauna shi kuma wannan malami ne shi ma babba mai ibada mai kiyayewa ƙwarai sunansa Abdullahi ibn Muhammad shi Radu sunansa Mu'awatu ibn Abdulkarim shi ko Raifu sunansa Abdullahi ibn Muhammad sai ba wanda yake ce masa Rarrauna ba shi da ƙarfin jiki ba shi da cikakken lafiya ko yaushe ya zai Raifu sai ku kauce wannan Rarrauna ya dan zauna nan yake nan sai Raifu ya bi shi Rarrauna shi ne yake sayyida ne kowanne a cikin wayannan shugaba ne babban da Ralu din da Raifu shi ne wani malami yake cewa wasu manyan mutane guda biyu wani lakabi mu kuna ya je su ba inda lakabin nasu yake ake fada ba to haka nan akwai kuma mai ruwaya mai suna Yunusu wanda ake masa lakabi da Kawiyu kakkarsa amma inda a fannin hadisi ne mai rauni ne mai karfi ne ta wani wajen amma da ilimin hadisi mai rauni ne shi ne Zulayani yana da rauni wato an ce shi yana yi waya daga tabi'ai sunansa Yunusu bin Yazid al-Qawiyyu Abu al-Hasan wato an ce da shi karfa saboda yana ibada akwai yawan ibada wajensa amma da yanta fuskar ilimi ne bai kai ba to haka nan akwai Yunusu al-Kazzub wato an ce shi wato wanda shi da ake ce masa Kazzub Yunusu mai ƙarya amma mai kyautata hadisi ne wato shi yasa irin wannan lakabi ne da aka yi masa wanda yake kamar abinda malaman istiara ko malaman balaga suke kira ta hakuri shi ne a sawa abokishiyarsa ka ga mutum matsoraki ka ce ai zaki ne to shi wannan wato kiyayewarsa da inda ya tashi kawo abu ya kawo shi yanda yake sai kuma ake masa lakabi da makareci amma ko kaɗan ba abin da ya haɗa shi da ƙarya akwai kuma Yunusu wanda yake mai gaskiya ana kira ne masa lakabi da Saduku mai gaskiya alhali yana da rauni wajen hadisi duk da wannan lakabin da ake masa gashi ne masa lakabi da cewa mai gaskiya ne amma kuma hakika ba mai gaskiya ba ne yana da rauni Yunusu Muhammad Saduku wato yana daga tabi'ai ƙanana an ce yakan ajiye hadisai ma na ƙarya shi yasa kazzabun ne amma kuma ake masa lakabi da Saduku shi yasa shi ma dai na tahakkumi ne yalo ya gilan shi ne ake Bismillahirrahmanirrahim.